that I feel today. Something's changed, so I'll take a little trip on through the southern states to a familiar place to arrange my thoughts on moving life. I've taken that trip many a time down to Jacksonville, but I never got myself old at all, and I returned to my hometown without a care in the world and way less cash than I started with. So we'll sing ba ba da ba da ba da 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 ba da da ba da 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 ba da 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 ba da da. We're all just running from the same girl. She took captive our hearts, but in the end she rocked, she rocked, she rocked. We're just running from the same girl. She took captive our hearts, but in the end she rocked our world. So we will sing ba ba da ba da ba da 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 ba da ba da 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 da